wane ma bane aikin ba kariya bane in kai dawar ka bai wuce gausi to a guri daya kake gausi ba sabo bane kana ba tsoho bane
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane gashe ba shakka gajiyayye yake
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane gashe ba shakka gajiyayye yake
Ki Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane gashe ba shakka gajiyayye yake cikin shane haka nan najiya shine alfarman na gobe gausi ne alfarmar jiya
gausi ba soho bane kana ba sabo bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye
gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye
Sabar karshe nayi bace gaibiyar Gausal Farid ba gaibin da ka gano bace
sirrin ba ne ma bane aikin ba kariya bane kan kai dawar ka bai wuce Gausi to a guri daya kake
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye yake
zaki buya take wanki hasabibi da yaji kukan zaki su ma yake
sun baba suna bane amma baban ban bane zakin Gausi ne matantara zance na daidai yake
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye yake
ina so in yi ma tambaya kafin azali yar ina ya boye amsa min tambaya
samu ba ne ma bane makara ba sabko bane kasa ya azan masu san sa tunan sirrin komai yake
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye yake
harshe bata kai zuci ba in so ya kai zuciya ba za ya gyai kin mai san shi ba
sata ba faira bane ba kayan mai bane duk wanda bar ayyukan abin so to korai yake
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye yake
sai muje mun fadi suna duka daga mintuna sufar kashe sai muga sufofi sun zaka
karshe ba farko bane buya ba fili bane zance ne ya tani zuciya ta gina wa sai nake
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye yake
da sirrin Allah Gausi al-Asr sai bayan an azhar ake riyar sallallahu al-Asr
nagi ba gona bane ba zancan sarrai bane in manje Gausi wala ashi zancan komai ya tike
Gausi ba sabo bane kana ba soho bane bai cewa ya gane kashe ba shakka gajiyayye yake
mu ganshi da aikin gausi kawai yaya zan bar gaskiya na daukar ya kuji zancan kawai
gausi ba gado bane ba tare muni dai bane ko waye kai in ka sauka kan hanya to banza kake gausi ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
ya sabai to ya samu duka mai sanya bayimta kai gari shike sauraren duka
kowa ba komai bane ni san bane daga shi an je mai da bayimta da kowa nan tantake dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
da so koko ya tsaya ba wanda san inda yayi masauki daga fadin duniya
na saba ita ce gangane dubure ba muridin sane duk wanda kake ka gama yana gaisa ga sanai yake dausi ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
fara sai rai yayi targade sai bayan an goshi ne ake tuna ware ne zai sidi
zan ci gadar baki ne maganar daga ruhin mu ne ka zage kowa buhi da farar ne daga farko yake dausi ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
mai suna kala kala duk wanda gajeji yake sunan kowa shewayen kan baji sunan murna muke
lalle zan can bambane bambancin farka su ne sunan kowa in ka bi shi zaka ga komawa shi yake dauki ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
na fahimtar su ne kowa na yi gwargwadon taraiki ne kan su far sani
tsarin daga tsarin sani haka na abuwayar sani boye duk yanke za ka so ka faɗi to boya yake dausi ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
tambayar mu mun ne ma kuma kai mana kai ne nazarar tafiyar mu yana zuwa kore razana
ina a cikin jinka ne sunan daga zakinka ne sabar sabar shi wuce kamata juyewa kai take dauki ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
yau ya koma gangare tafiya ta koma gudu kayoyin hanya daga an cire
mu dai ɗan fairar ka ne kuma masu biyayyar ka ne aikin da ka ce shi muke taraiki kullum samu muke dauki ba sabo bane kana ba tsoho bane mai cewa ya gane ka she wubashin ka gajiyayye yake
ki da an jire ni shi ga aiki shine kamshin jukunan mu san sai sa sai kamshi muke
tafiyar ba bacci bace ba lalacewa bace duk wanda yau kanki ya yi tara to tara tai yake dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
karbin hangen yan tarbiya karkin mijikin shehu shi waye su suke cewa tarbiya
tafiyar ba hutu bace ba yardar kowa bace ko dauce ne da bayin hukuma iyala karya kuke dauce ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
kai mai to shi ma sai yayi maka in kai kikkiawan zato gare to kai ma sai an maka
balla ba gyara bace ga wajiran san kace magana inda kai muladi ba ma jago kar ba miki dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
to zancan ya zaka in ko kaji mun kama bakuna ne motirmi audaka
mai shiryarwa ya bace karayi ya mace sirri yana mai tuko wala sai dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
na bacci ma aiki nayi ake dace shine kantari bayanin dauka daidai ake
mai sa a fadin shi yace wasu sun dauka hira ce dan canje zo zuciya kawai baki karba ce yake dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
mati kore mun duka lamince mun rayuwa da kai sa komai in mallaka
magiya ta ya ansace sirrin da kuka yi a miki abada albabul fito yi bangon gabawa ta yake dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
cikin daira domin imanin aji kuto samun rigar sitira
gadirin sisa in fice in taba karin karkace bude min gaskar kashe wajen kai gaskar komai kake dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
la dan baban mahaju domin malan salamun ka wanda kai ya zama faradu
kaka ta wahira ce jama'a su ne dangace mai neman gane ta ba mu gane waraje zuri take dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
bil ban sirrin baitika domin maulana bi bati jane rushe zaunuka
kai ne ke yi kai na ce ai min tun kafin na ce domin girman sansanin su wanda mulki shi dai yake dauki ba samu bane kana ba tsoho bane mai jiwa ya gane kashe wa ba shakka gajiyayye yake
banta ka suna na yake dan uwar ne dan sharbu ba haka nan lagabi na yake
radio in ka so kace huku ta ka in kace wato da masauki gidan sharbu ba za wuya ta take
ke uba shakka gajiyayye ke
shi gausi